Karo na uku kenan da sakataren na harkokin wajen Amurka John Kerry yake ziyartar Najeriya cikin watanni 20 da yayi akan mukamin. To amma wannan ne karo na farko da ya ziyarci jihar Sokoto, ziyarar da ya bayyana ta a zaman ta musamman. A jawabin da yayi wa wakilan al'ummomi daban-daban da suka hada da shugabannin addinai da na al'umma da matasa da sauransu a fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar a Sokoto, John Kerry ya taɓa al'amura da dama da suka hada da ilimi da tattalin arziki da kuma musamman sha'anin tsaro da yaki da ta'addanci, musamman ayyukan kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Boko Haram boasts no agenda other than to murder teachers, burn books, kidnap students, rape women and girls, and slaughter innocent people.
Yace kungiyar Boko Haram ba ta da wata manufa illa ta karkashe malamai, ta sace dalibai, da yi wa mata fyaɗe, da kuma karkashe mutane da basu ji ba basu gani ba, waɗanda mafi akasarin su musulmai ne. Akan haka Kerry yace gwamnatin Amurka ta kuduri aniyar ci gaba da tallafawa Najeriya wajen kawo ƙarshen zubar da jini da sunan tsauraran ra'ayin addini, musamman wajen samar da ingantaccen tsarin yaki da ta'addanci.
That is why at the State Department we introduced a countering violent extremism strategy early this year, and it is why we are working so hard to implement.
Yace wannan ne yasa gwamnatin Amurka ya fito da wani sashe ne yaki da ta'addanci da tsauraran ra'ayin addini a farkon wannan shekara, kuma take aiki tukuru domin aiwatar da shirin. John Kerry yayi amfani da damar ziyarar inda ya jinjinawa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar akan dagewa da yayi wajen kokarin hada kan ƴan Najeriya mabiya addinai daban-daban tare da manufar tabbatar da zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen duniya. Shi ma a nashi bangare mai alfarma sarkin musulmi ya yaba da kulawa da kuma tallafin da gwamnatin kasar Amurka take baiwa Najeriya. To amma kuma ya buƙaci hukumomin Najeriya da su ƙara zare damtse domin amfana da tallafin na kasar Amurka.
Our partners, our friends, those who believe so much in us like the United States of America can only do much as long as we give them the chance.
Yace takwarorin mu dake bamu tallafi irin kasar Amurka za su iya ƙara samun ƙwarin gwiwar tallafawa ne kawai idan mu kuma mun ba su damar yin haka. Tun da farko da ya saida sakatare John Kerry ya gudanar da wani taron sirri da wasu zababbin shugabanni addinan Musulunci da Kirista a fadar ta mai alfarma sarkin musulmi. Haka kuma yana tare ne da rakiyar gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da takwaransa na jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar a lokacin ziyarar kuma tuni da ya tashi zuwa babban birnin tarayya Abuja. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.